dubban rayukan jama'a sun salwanta dubban wasu sun rasa matsugunan su yayin da aka yi hasarar dukiya ta miliyonerori a Najeriya duk sanadiyar rashin tsaro kuma har yanzu matsalar na ci gaba a wasu sassa na kasar don da kokarin da ake yi na shawo kanta hakan ne yasa hukumomi da kungiyoyi ke ta fadi da shi wajen bayar da gudunmuwa neman mafita daga matsalolin yankin arewa maso gabacin Najeriya shine ya fara tsunduma cikin wannan matsalar kuma yanzu haka kungiyar matasa mai fafatukar raya yankin ta dukufa ga fafatukar bayar da gudunmuwa don ceto yankunan arewa da matsalolin suka da baibaice ko wadanda ke kusa da afkawa matsalolin inda take samun tallafi daga asusun bayar da tallafi na duniya na GSAF da ke kasar Switzerland
sunana Adam Muhammad kuma ni ne deputy executive director na kungiyar North East Initiative for Development wato a Najeriya muna da sakaci community muna da sakaci gwamnati ma to bangaren suna da sakaci kamar abubuwan da yake faruwa a North East ya kamata tunzurar da gwamnati da kuma mutane da kuma traditional leader da kuma malaman na addini na wasu yankin domin su ga sun dakale faruwan abin da ya faru a wani shiyan a nasu shiyan sai ga mutane sun sake jiki babu wani abin da suke na ganin cewa an magance matsalolin da ake ciki to shine muka zo da wannan project din domin mu tunzurar da community mu tunzurar da malamai mu tunzurar da gwamnati domin su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da yake faruwa a North East ba samu abin nan dinshi a nan yankin ba
shirin ya kunshi yin amfani da matasa maza da mata da sarakuna da malaman addini domin gina ɗabi'ar zaman lafiya cikin zukatan al'umma wanda kuma suke ganin tunani ne mai kyau
sunana Muhammad Bashir Dauru turakin wurno ina wakiltar sarkin su da na wurno tsari yana kware insha Allah fatan mu dai wanda anka tsaro shi Allah ya sa a cigaba da shi haka kuma a sa ayi nasara
mata sun ce su ne sahun gaba wajen samar da kowane irin cigaba don haka suna da gudunmuwa da za su bayar a cikin wannan shirin a cewar wata mai fafatukar kyautata rayukan mata Aisha Abdullahi
yau ko a kididdiga da abin nan na duniya da aka ce idan mace tana da ilimi tana da aikin yi tana da abin sana'a yi za ka ga cewa al'umma ta amfana to wannan project din ya zo daidai da cewa da mata da matasa suke tafiya da kuma da mata tafiya suke hannu da hannu uwa ta gari ita take haifar da al'umma ta gari
jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da shirin ke gudana tare da haɗin gwiwar cibiyar bada tallafi ta Al-Yatim Charity wanda aka shata zai gudana tsawon shekaru uku duk waya matasan jihar suka ji da wannan shirin
sunana Musa Sambu yanayin da muke cike yanzu matasa sosai sosai an bar mu baya ga zamantakewa mutane ko matasa sun dauko su da UN da ba daidai ba to insha Allah wa'an ga kungiyoyin da wa'an ga organization din za su jawo mun hankali mai mun hankali ga cewa mu bi a kibla daidai
sunana Nura Aminu ko abu ne na kwarai ko ba na kwarai ba zaka ga matasa sun yi yawa to ire-ire wa'annan program za su dauke mu matasan hankali ya zama ba su ma da time in da ya wani ai wani abu na shirme ko wani abu
matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta addabi kowa a Najeriya abin da yasa jama'a ke maraba da duk wani yunkuri dake da zumar kawo zaman lafiya a cikin ƙasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya